Da 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 yeah yeah yeah, da 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 da.
Hafiz Khuda, is ishq ka.